ya sauraro sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai lamba 42 karkashin mai shari'a Hanif Sunusi Yusuf, inda a daidai wannan lokaci ɗan sanda suka gurfanar da wani matashi mai suna Awolu Abdullahi Ayagi, wanda tunda fari wani mutum mai suna Abba Garba Shehu shine yaje shigar da ƙara a caji office din Mandauri a ranar 28 ga watan 8 na wannan shekara da muke ciki, akan cewar shi Awolu Abdullahi sun samu matsala da kaninsa mai suna Umar Garba akan kofin shayi, kuma daga ƙarshe shi wanda ake tuhuma ya ɗauki wasa zurmuƙeƙƙe wuƙa wadda ake yanka biredi da ita ya lumawa Umar Garba wannan wuƙa a kirji, daga nan kuma nan take raye halinsa. A daidai wannan lokaci an karanta wa shi Awolu Abdullahi tuhumar da ake yi masa, kuma nan take ya amsa laifinsa har ma ya gaya wa mai shari'a cewar shi ba zai wahalar da kotu ba. Don haka kotun ta yi umarnin a tsare shi a gidan gyaran hali zuwa ranar 24 ga wannan wata da muke ciki, kuma kotun ta yi umarni da cewar a gabatar da kundin bincike domin a tattara a tafi kotun da take da hurumi, tunda wannan caji da 'yan sanda suka yi masa an yi shi ne a ƙarƙashin sashi na 221 a sashin nan wato mai ban tsoro. Sunana Yusuf Nadabo Ismail kan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai zamanta a unguwar Norman Salant.